karanta basmala kayan karatun fatiha a cikin sallah sunna ce ta imamu shafi'i. Imamu shafi'i ya ta akan ana karanta basmala gabanin karatun fatiha. Ahmad ibn Hanbalin ya ta akan haka, amma banda Abu Hanifa da Malik ibn Anas shine an rike cewa sallaitu halfan nabi wa Abi Bakar wa Umar wa Usmana kulluhum yatiluna bilhamdulillahi rabbil alamin la yaqra'una bismillahir rahmanir rahim la fi awwal qira'ati wa la fi akhiriha. Hada hadithu Usman ma suce shi na da illa, amma dai wannan shi a hujja wanda ka cewa ba a karanta bismillahir rahmanir rahim ga karatun sallah ga fatiha, amma sai ga nafila ana yi. Imamu na Malik radiyallahu anhu ya ta akan cewa ga nafila ana yi amma ba a yi ga farilla. Hukuncin inshora ta ƴan kabo-kabo ba ta da komi, ijara ce. Wannan Shu'aibu alaihi salamu shina ce ma Musa, inni uridu an unki haka ihdamna tayya hataini ala anta ajurani samaniya hijajin fa in atmamta ashran fa min indika. Inni uridu an unki haka ihdamna tayya hataini ala anta ajurani samaniya hijajin. Shekara ma takwas aka yi jinga, sai shekara takwas sun kare, sannan zai ci jinga tai ko? Sannan kuma in ya kasance shina iya zabe shi shekara goma, in yi shekara goma ƴan matan su biyu ne, ƙaran mata shi babba kyau. In yi shekara goma shi na da zaɓi, amma in shekara takwas zai tubo za a ba shi aure, za a ba shi babba aure, ba za a ba shi ƙarama ba, ko kuma sai wanda yake so shi aure shi ita za a aure shi. Amma shi ko in yi shekara goma shi na da zaɓi. To bisa ga wannan maluma suka ce duk ijara wadda aka yi yawmiya, ko ijara wadda aka yi usbu'iyya, ko ijara shahariya, ko ijara sanawiyya, ana yi babu komi. Ana ijara ta shekara guda, ana ijara ta wata, ana ta sati, ana ta yini. Bisa ga wannan maluma sun kata akan ana yi babu komi ga ijara, don wannan ijara ce. Ko da aka kira ta inshora, ba inshora ba ce. Abinda aka ce ma inshora ta yin kaddara, ba ko sai kaddara ba ne ko? To wannan shari'i gaskiya shi ya kasance a jaye, saboda cewa babu kaddara, ita kan kaddara akwai ta, kuma mutum ya sa akwai kaddara, kuma imani da kaddara wajibi na. Amma akwai abin da aka cewa babu da ganganci, ko in ka ce babu da ganganci wannan daidai ne. Babu da ganganci, sannan kuma babu zuwa ga wuri mai hatsari. Babu da ganganci, babu zuwa ga wuri mai hatsari, wannan daidai ne. Amma cewa babu kaddara ba daidai ba ne, saboda mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yajidu al-abdu halawatal imani hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kulluhu wa murrihi. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amantu bil qadari khairihi wa sharrihi kulluhu wa murrihi. Ƙarin kuɗi cikin saving account, wanda ya sanya kuɗi cikin saving account ya yi haram, don kuɗi da ruwa na za a ƙara mishi wani abu. Idan za ka yi ajiya, ka ajiye cikin current account, kakka ajiye cikin saving account. Saving account ƙari akai, kuma ka san ana ƙari. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya haramtar da riba, riba haramta kitaban wa sunnatin wa ijma'an. Sannan bayan wannan kuma maluma dukkanin sun yi ijma'i akan haramcin riba. Shina har Malam Abubakar Gumi radiyallahu anhu cikin littafi ne Raddul Athani, ko me ya cikin littafi ila ma'anil qur'ani, shina cewa adin aqdal ijma'u ala anna ahiral ummati mukallafun bima kullifa bihi awwaluha. Adin aqdal ijma'u, ijma'in maluma ya kullu ala anna ahiral ummati, akan cewa al'umma ta ƙarshe mukallafun bima kullifa bihi awwaluha, an kallafa mata abinda an hakallafa ma al'umma ta farko. Wannan saboda mi? Saboda masu cewa wai zamani ya zo da haka. Saboda mi? Idan